gudana a kan kasar Rasha, ana nan ana ci gaba da fafatawa a wasannin a nahiyoyi daban-daban, inda a nahiyar Turai a ranar Juma'a da ta gabata 1 ga watan Satumba na shekara 2017, kasar Denmark ta lallasa kasar Poland da kwallo 4 da nema, yayin da Czech Republic ta sha kashi a hannun Germany da kwallo 2-1 a gidanta. Malta ma bata ji daɗi ba a hannun Ingila da kwallo 4 da nema, yayin da San Marino ta sha kashi a hannun Northern Ireland da kwallo 3 da nema. Kasar Romania ta doke Armenia da kwallo 1 da mai ban haushi, yayin da Slovakia ta doke Slovenia da kwallo 1 da babu. Kasar Norway kuwa ta samu nasara kan Azerbaijan da kwallo 2 da nema. Lithuania kuwa ba ta ji daɗi ba a hannun Scotland da kwallo 3 da nema. A ranar Asabar kuwa a nahiyar ta Turai din an ci gaba da fafatawa a gasar na neman shiga cin kofin duniya na shekarar 2018, inda kasar Finland ta doke kasar Iceland da kwallo 1 da nema. Kasar Georgia kuwa sun tashi canjar ne 1-1 tsakanin ta da kasar Ireland. Serbia ta samu nasara akan Moldova da kwallo 3-3 da nema, yayin da kasar Spain ta lallasa Italy da kwallo 3 da babu, yayin da kasar Wales kuwa ta samu nasara akan kasar Austria da kwallo 1 mai ban haushi. Ita kuwa kasar Israel ba ta zaki ba a hannun Macedonia da kwallo 1 mai ban haushi. Kasar Ukraine ta samu nasara akan kasar Turkey da kwallo 2 da nema. A jiya Lahadi kuwa an buga wasanni 10 duka na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 din duka a nahiyar Turai. Muke kungiyar kwallon kafa ta Croatia ta samu nasara kan Kosovo da kwallo 1 mai ban haushi. Kasar Netherlands ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Bulgaria da kwallo 3-1. Faroe Islands kuwa ta doke Andorra ne da kwallo 1 mai ban haushi, yayin da Estonia ta samu nasara kan kasar Cyprus da kwallo 1 mai ban haushi. Ita ma Belarus ta doke Sweden da kwallo 1 da babu. Hungary kuwa ta sha kashi a hannun Portugal da kwallo 1 da babu, yayin da kasar Faransa suka sulhunta 0-0 tsakaninsu da kasar Luxembourg, yayin da kasar Greece ta sha kashi a hannun kasar Belgium da kwallo 2-1. Kasar Gibraltar ta sha kashi a hannun Bosnia Herzegovina da kwallo 4 da babu, yayin da Latvia ita ma ba ta ji daɗi ba a hannun kasar Switzerland da kwallo 3 da nema. A yau kuma za a ci gaba da fafatawa din a nahiyar Turai din, inda kasar Armenia za su fafata da kasar Denmark. Azerbaijan kuwa za su fafata da San Marino, yayin da Montenegro za su fafata da Romania. Kasar Ingila za su fafata da kasar Slovakia. Sai Northern Ireland ga bakuncin Czech Republic. Germany za ta fafata da kasar Norway. Scotland kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Malta, yayin da Poland za su ga bakuncin Kazakhstan. Kungiyar kwallon kafa ta Slovenia za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lithuania. Za a fara wasanni ne tun daga misalin karfe 5 na yammaci agogon Najeriya har zuwa karfe 8 na kwata na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chad. A bangaren South America kuwa a ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Uruguay sun sulhunta 0-0 tsakaninsu da Argentina. Sai Brazil inda ta lallasa Ecuador kwallo 2 da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Peru kuwa ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Bolivia da kwallo 2 da babu. Idan muka dawo nahiyar kasashen Afirka kuwa shi ma a ranar Juma'a da ta gabata 1 ga watan 9 na shekara 2017 da muke ciki, an fafata a wasannin na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018, kuma yadda wasannin ta gudana, kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana a gida ta sulhunta 1-1 tsakanin ta kasar Congo. Nigeria ko ta lallata kasar Cameroon da kwallo 4 da nema, yayin da Cape Verde ta samu nasara kan South Africa da kwallo 2-1. Ita ko kasar Morocco ta lallata Mali ne da kwallo 6 da nema, yayin da Tunisia ta samu nasara akan RB Congo da kwallo 2-1. A yau kuma za a shiga zagaye na biyu a wasan na neman shiga gasar cin kofin duniya a nahiyar Afirka, inda a yau kungiyar kwallon kafa ta kasar Cameroon za ta karbi bakuncin Najeriya da misalin karfe 6 na yammaci agogon Najeriya. Kasar Libya kuwa za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta Guinea da misalin karfe 8 na yammaci agogon Najeriya. Ga kuma yadda tsarin rukunin yake a nahiyar Afirka. A rukunin A, kungiyar kwallon kafa ta Tunisia tana mataki na 1 ne da maki 9 a wasanni 3, sai RB Congo take mataki na 2 da maki 6. Ita kuwa kasar Guinea tana mataki na 3 ne da maki 3, Libya tana mataki na 4 ba da maki ba. A rukunin ba, Najeriya tana jan ragamar da maki 9 a wasanni 3, sai Zambia da maki 4 a mataki na 2, sai Kamaru a maki da maki 2 a mataki na 3, sai kasar Algeria da take mataki na 4 da maki 1. a rukunin ca kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar Abrikos ne suke mataki na 1 da maki 7 sai Morocco take mataki na 2 da maki 5 kasar Gabon tana mataki na 3 da maki 3 Mali tana mataki na 4 da maki 1 a rukunin da Burkina Faso tana mataki na 1 da maki 5 Senegal tana maki 4 ne da mataki na 2 sai South Africa take da maki 4 ita ma a mataki na 3 kasar Cape Verde tana mataki na 4 da maki 3 a rukunin E kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar Uganda take mataki na 1 da maki 7 yayin da kasar Egypt take mataki na 2 da maki 6 sai kasar Ghana take mataki na 3 da maki 2 kasar Congo take mataki na 4 da maki 1 idan muka dawo bangaren wasannin league a tarayyar Nigeria a jiya Lahadi an gwabza a gasar Premier League na kasar na shekara 2016 zuwa 2017 a wasannin mako na 37 inda ya rage mako ɗaya kacal a karkara gasar ta bana ga sakamakon wasannin inda ta kaya kungiyar kwallon kafa ta Sunshine a gida ta lalasa Ifeanyi war kwallo 4 da nema Lobby Star a gida ta samu nasara kan Niger Tornadoes da kwallo 1 mai ban haushi sai Shooting Star da ta doke Akwa United da kwallo 1 mai ban haushi Kano Pilas a Kano ta samu nasara kan El Kanem da kwallo 2 da nema yayin da Mountain of Fire a Miracle ta samu nasara kan Nasarawa United da kwallo 2 da nema ABS Kofi Kula Saraki sun doke Abia Warriors da kwallo 2 da 1 Rivers United a gida ta doke Gombe United kwallo 3 da nema Enugu Rangers ko sun tashi Changers 1-1 tsakanin da Eyimbo Kaduna United a gida ta samu nasara kan Remo da kwallo 3 da nema Wicked Warriors a gida ta doke Plateau United da kwallo 1 mai ban haushi da wannan sakamakon yake nuna kungiyar kwallon kafa ta Plateau United tana tab da lace gasar Premier League na Nigeria na shekara 2016 zuwa 2017 inda take mataki na 1 da maki 63 sai Mountain of Fire da take mataki na 2 da maki 62 yayin ba tana mataki na 3 da maki 58 Akwa United ko tana mataki na 4 ne da maki 57 Kano Pilas tana mataki na 5 da maki 54 Lobby Star tana mataki na 6 da maki 53 yayin da Nasarawa United take mataki na 7 da maki 53 ita ma Ifeanyi Ubah tana mataki na 8 ne da maki 53 sai Enugu Rangers take mataki na 9 da maki 53 El Kanem tana da maki 53 yayin da take mataki na 10 Rivers United tana mataki na 12 ne da maki 52 Kaduna United ko tana mataki na 13 ne da maki 52 Niger Tornadoes tana da maki 51 a mataki na 14 sai kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors ne suke mataki na 15 da maki 50 sai kungiyar kwallon kafa ta Shooting Stars take mataki na 16 da maki 50 Wicked Warriors ko tana mataki na 17 ne da maki 50 inda suke fuskantar barazanar koma kasa da Premier League wato relegation inda za su buga Professional League inda har ba su samu nasara a wasan su ta gaba ba kungiyar kwallon kafa ta ABS ko Kula Saraki ta ma tana cikin tsaka mai wuyan take mataki na 18 da maki 49 kungiyoyi biyu kuwa sun nuna cewa sun fice daga gasar ta Premier kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Gombe United da take mataki na 19 da maki 43 sai Remo Star tana mataki na 20 da maki 29 karshen labarin wasan kenan huta lafiya. Thank you.